Plus de 800 candidatures pour...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa da murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Karen Zai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 28 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a karan farko tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar, babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya kai ziyara aiki kasar. Muna tafa da karin bayani. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Mumin bar muke gabatarwa, inda shirin na yau ya duba yadda masu larura ta musamman ke yin sana'o'i daban-daban. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku. Shin ta yaya kuke ganin za a magance matsalar rashin tsaro a kan iyakokin Najeriya da Nijar? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran. Dakarun Isra'ila sun kai samame da hare-hare ta sama a ranar Laraban nan a yankin Yahudawa 'yan kamauri zaune a gabar kogin Jordan da ya kashe akalla mutane 9. Sojojin Isra'ila sun ruwaito gudanar da ayyukan daƙila ta'addanci a Jenin, Turkan da yankin sansanin 'yan gudun hijira na Al-Fara'a inda suka kashe adadin mayaƙa 9. Ƙungiyar jinƙai ta Red Crescent ta Palestine ta ce ta kwashe gawawwakin mutane 9 daga yankunan da ƙarin wasu mutum 13 da suka samu rauni a hare-haren da Isra'ila ta kai. Ministan harkokin wajen Isra'ila Kat ya faɗa a ranar Laraban nan ta kafar X cewa dole ne Isra'ila ta yi maganin barazanar ta'addanci a gabar kogin Jordan kamar yadda take yi a zirin Gaza, inda ta zargi Iran da samar da kuɗi da makamai ga mayaƙa a yammacin kogin Jordan. A mako mai zuwa ake sa ran Papa Roma Francis zai fara wani rangadin mai tsawo a kasashen waje, inda zai ziyarci kasashe hudu a sassan Asiya da kasashen da ke kusa da ruwa cikin kwanaki 11. A tsara babban jagora mai shekaru 87 zai ziyarci kasashen Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste da Singapore a tafiyar mai falaken tattalin arziki da addinai daban-daban. Papa Roman dai ya fuskanci kalubale da suka shafi lafiyarsa a kwanakin nan, inda wannan tafiye-tafiyen da zai yi zuwa kasashen waje zai kasance na farko a shekarar 2024. A watan Nuwamban bara ne aka tilasta Papa Roman janyewa daga wata tafiya da ya shirya kaiwa Dubai domin murmurewa daga cutar mura da cutar numfashi. Ko a bana, rashin cikakken lafiya ya sa ya riƙa soke aiwatar da aikace-aikacen jama'a daban-daban. Najeriya ta karɓi rukunin farko na rigakafin cutar ƙyandar biri daga Amurka domin shawo kan ɓarkewar cutar. Hakan ya zo ne a daidai lokacin da ake samun ƙaruwar bazuwar cutar a sassan Afirka, inda Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ke kyan gaba da wasu ƙasashen gabashin Afirka. Najeriya ta amshi rigakafin na Jynneos guda 10,000 daga hukumar kula da cigaban ƙasashen duniya ta Amurka a birnin Abuja, bayan da a kwanan nan hukumar lafiya ta duniya ta ayyana cutar ta mpox da aka sani da cutar ƙyandan biri a baya a matsayin cutar da ke barazana ga lafiya a duniya.
Nigeria government has put together a vaccination plan. So there's a plan how to use these vaccines effectively.
Jakadan Amurka a Nigeria kenan Richard Mills ke cewa Nigeria ta shirya tsaf domin yin amfani da rigakafin. Kuma kamar yadda na faɗa a baya, tuni gwamnatin Nigeria ta tsara yadda za ta gudanar da amfani da rigakafin. Akwai shirin da aka yi kan yadda za a yi amfani da rigakafin yadda ya kamata domin ganin an ci gajiyar gudunmuwar rigakafin da aka samar har 10,000. Wannan shine madalilin da yasa aka zaɓi Najeriya zama cikin waɗanda suka sami gudunmuwar a rukunin farko.
We are also going to prioritize states that have had the highest number of cases.
Daraktan kula da kiwon lafiya matakin farko na Najeriya kenan Muyi Aina yake cewa hukumomin lafiya za su ba da fifiko ga jihohi da ke fama da yawan waɗanda suka kamu da cutar wajen raba rigakafin, wanda mafi yawan suke a yankin kudanci. to amma dole ne mu yi aiki da jihohin kan yadda suka tsara don ganin rigakafin ya kai ga inda ya dace. Ana sauraron labaran ni daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, abokan adawar shugaban Venezuela Nicolas Maduro suka fita kan titina kokarin farfado da bore akan shi a daidai lokacin da yake kara makalewa bisa kujerar iko biyu bayan zaben da aka gudanar a watan jiya da ake jayayya a kansa. Zanga-zanga da ake yi a babban birnin kasar Caracas na zuwa ne wata guda bayan zaɓe mai cike da takaddama na ranar 28 ga watan Yuli, inda aka bayyana Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben. Duk wanda wato kwararan hujjoji da suka nuna cewa dan takarar bangaren hamayya Edmundo Gonzalez ne ya lashe zaben da kusan bambancin gidi 2-1 na ƙuri'un da aka kada, lamarin da ya haifar da Allah wadai daga kasashen duniya kan rashin sahihancin zaben.
A washin rufe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Yau Laraba, babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa da masu ruwa da tsaki a shanin tsaron kasar sun gudanar da ziyara aiki ta wuni guda a jamhuriyar Nijar, inda suka tattauna batutuwa da suka shafi sha'anin tsaro a tsakanin kasashen biyu makwabtan juna. Juyin mulkin da aka yi a Nijar ya haddasa tsamin dangantaka a tsakanin waɗannan kasashe, musamman lokacin da kungiyar ECOWAS wacce shugaba Bola Tinubu na Najeriya ke shugabanta ta yi barazana amfani da ƙarfin soja da mayar da Muhammad Bazoum kan kujerarsa. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tarbo irin na ban girma General Christopher Musa ya samu daga takwaransa na nishar General Musa Sallau Barmu a albarkacin ziyarar da babban commander rundunar sojojin na Najeriya ya gudanar a wannan Laraba 28 ga watan Agusta, karan farko da ake gudanar da makamancin wannan zama a tsakanin kasashen biyu tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Da yake jawabi a yayin wannan taro, babban kwamandar rundunar sojojin Nijar Janar Musa Sallau Barmu ya bayyana wa takwaransa na Najeriya cewa:
"Mon général, certes, suite à la décision de la CDAO de mener une intervention militaire au Niger..."
Janar, gaskiya an fuskanci hatsaniya a tsakanin kasashen nan namu biyu sakamakon abubuwan da suka wakana a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Al'ummominmu sun shaida haka. Najeriya da Nijar 'yan uwa ne da ke da iyakar da ta haura kilomita 1,500, kuma masu al'ummomin da ke da rayuwa iri ɗaya da ƙalubale iri guda. Kasashen nan namu na da alaƙa ta kowane fanni, rayuwar al'umma, al'adu, tattalin arziki, harkar makamashi da tsaro.
En dépit des divergences qui ont pu exister entre nos deux États.
Janar Sallau Barmu ya kara da cewa duk da sabanin da aka fuskanta a baya, yanayin tafiyar siyasar duniya a yau da yanayin tsaro a duniya da na wannan yanki sun sa dole mu dauki matakan karfafa hulɗa a tsakanin kasashen mu. Kamar yadda aka riga aka sani, shekaru sama da 10 kenan yankin nan namu ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da ta'addanci da na ayyukan 'yan bindiga da safarar miyagun abubuwa, wanda ke haddasa asarar rayukan al'umma kuma ke mai da hannun agogo baya kan ci gaban da muke fatan samarwa.
Qui endeuille nos populations et agisse négativement sur notre aspiration à un développement équilibré.
A ƙarshen wannan zama, babban kwamandan rundunar sojojin Najeriya Janar Christopher Musa ya bayyana gamsuwa da shawarwarin da aka tsayar.
"Yau yadda muka zauna tun da safe, in ka tuna mun zo tun da safe muka zauna, maganganun da muka yi mun duba duk abubuwan da suka faru tun daga da har yau, tun daga shekaran da ya wuce zuwa yau. Muka ga kuma ya kamata mu ci gaba da huɗa yadda muke yi da. Kafin wannan matsalar ta shigo tsakani da mutane suka zo aka ɗauki mutane suna so su kawo mana sabani tsakaninmu, to mun ga cewa yin rashin magana yana sa abin na yaduwa. Shi yasa muka ce yau ya kamata mu zo mu zauna so da mu gane mu juna cewa tsakaninmu babu faɗa tsakaninmu. Akwai mutanen da muka san cewa suna so su kawo mana tashin hankali tsakaninmu. Su a ganin su in akwai tashin hankali abin da suke so kenan. To mu kuma mu san mu ɗaya ne, ba za mu bar su wannan abin ya faru ba. muna so mu ci gaba da aiki yanda kasashen mu biyu za su samu zaman lafiya.
Masu sharhi akan sha'anin tsaro irin su Abdurrahman Alkasum na fasara ziyarar tawagar ta shugabannin tsaron Najeriya a matsayin wani matakin nasara.
Akwai matsaloli wanda ke da kwaiko wanda suke fitowa daga arewa maso gabasan Najeriya suna shigowa Nijar ko daga arewa maso yamma ta Najeriya su shiga Nijar. To kuma abubuwan da ba za a iya magance su ba sai kowa da kowa ya haɗu, kuma ina ga haka in shi ne suka gano ina ga wannan cigaba ne aka samu ba dan kadan.
A sanarwar ƙarshen taro tawagogin ƙasashen biyu sun kuduri aniyar hada ƙarfi domin magance matsalolin tsaron da ake fama da su akan iyakokin su. Yayin da aka yanke shawarar ci gaba da musanyar bayanai da gudanar da tararraki akai-akai don ƙara kullo da sabbin dubarun yaƙi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton, yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin ta ya kuke ganin za a magance matsalar rashin tsaro akan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan makon shirin ya sauka kasar Kamaru, inda wani matashi mai tawaya a hannu ke sana'ar wankin mota da babura domin samun abin rufin asiri. Za kuma mu je Accra, babban birnin kasar Ghana, inda wata mata ke sarrafa sabulun wanka da na wanki. Kamar yadda masu iya magana ke cewa babu nakasashe sai rago, hakan abin yake a wajen matashi Umar Garba da ke Duwala a kasar Kamaru, wanda an haife shi da tawayar hannu, amma hakan bai katse masa hanzarin gudanar da al'amura kamar yadda sauran mutane ke yi ba. Dan shekaru 26 a duniya, Umaru, wanda ake kira Umaru Masho, ya dan taba karatun boko har zuwa sakandare, kafin daga bisani karatun ya tsaya sakamakon wasu dalilai. Lamarin da yasa ya shiga neman aikin yi, inda a halin yanzu yake sana'ar wankin mota, kamar yadda za a ji a kashin farko na hirar su da wakiliyar muryar Amurka Maimunatu Sadu.
Na tashi an haife ni, ni ne kasashe ne, ni ne kasashe ne amma ba rago ba. Kin gani ina ciwon na kasa, amma kin ga ina aikin a wajen wanke motoci. Shine aikin da nake.
Shekara nawa kenan kake wannan sana'ar ta wanke motoci?
Na soma aikin wanke mota tun ina nan yaro. Wato idan nace ina nan yaro, in ga yanzu ina da shekara 26, wato shekara 10 kenan nake wannan aiki, domin na fara wannan aikin wanke motoci tun ina da shekara 16. A shekara 16 na fara tashi domin nema in nemi na kaina.
Shin Malam Umar bai je makaranta ba ne?
Na yi boko amma ban yi nisa ba, ina kan sakandare na tsayar ba saboda matsalar na kasa ba, na tsayar saboda iyayena a wannan lokacin ba su da hali. To sun fara, wato iyayena sun fara daukan shekaru. To mahaifina baya aiki, ya je ritaya, kuma ba irin, idan na ce ritaya ba irin ma'aikatan da wai an ce daga kaje ritaya za a jinga biyanka ba. To mahaifiya kin san iyayenmu mata kuma su 'yan gida ne, wato ba sana'a hakan nan. To shi ne ya sa kika ga ban samu ne nisa a boko ba, amma na yi primary har na shiga secondary. Ban gama secondary ba, shi na tsayar da boko amma boko kan alhamdulillah na yi shi iya gurgudu
daga kasar Kamaru idan muka je Ghana shirin ya maida hankali ne kan wata matar da ke sarrafa sabulun wanka da na wankin tufafi da na wanke hannu Safiyatu Musa ta samu horo ne daga wata kungiya mai zaman kanta lokaci guda da wasu ƴan uwanta mata a zantawarsu da Idris Abdalla Bako malama Safiyatu ta bayyana gamsuwa da irin alherin da ke shigo ta ta dalilin wannan sana'a amma za mu fara da jin yadda aka yi ta tsinci kanta a halin gurgunta
laruran da kike fama da shi a haife ki da shi ne ko dai kin samu
oh ba haifin da shi ba amma wai cikin da nake yari aka yi mini alurar polio shi na samu matsalan kafa isa saboda alurar ne sa na samu wannan ciwo amma ba haifin da shi ba
isa kin samu zuwa makaranta school
ah su da sa ni ban je ba amma makaranta dai na je na islamic dai na je amma an je inji su dai na english dai ban yi ba amma nayi na Qur'an dai na je na karanta dai mun yi wani
wani irin sana'a kike yanzu
to abin da ya kawo mini yin sana'an ga da ban yi sai ban yi ba wasu suka train mu daga Nima mun mutane 27 aka zo aka train mu daga Kanda Kawku decide na AME na wuri aka zaka train mu 27 aka gwada mana liquid soap detol parazone
sabulu
da detol da mai sabulun wanke gashi da duka da mai shafa wani ka gwada mana da omo sai aka gwada mana to mu 27 na to ba wani aiki da shi ni ka dai sai an ji wannan shi suna jin dadi na sosai in suka zo sosai an azo ana zo gida nema ana nema na kai na kai nema sai a kira ni sai in je to na ki nika yin kadan shi na komo garinga da na komo garinga kuma ina yin shi hakan na ba cika dokomini haka ba ana sai dai in ji haka ban gama da provisions kadan iso in gani wanda kasuwan zai je mini abin da yasa na fara wannan sana'a kai na eh
yanzu gashi na ga katon jarka cike da sabulu na ruwa da kanana ga kuma wasu nan a cikin wani container daban kala-kala ya kike yin su
wanda fresh ne
wanda shi karamin container na
fresh ne shi ana mop da ake da shi da office da komi sai after wash kuma aka yi wanki aka kare ta hadarwa da kaya a sanyi sannan
shi yana nan kaman starch ne ko dai bayan daure kayan
an daure da daure kayan ruwan da ruwan sha a sanya da shi
yana bari kamshi
ko kamshi fine na da kamshi pa na barkasun su gama kadan kamshin shi
to
shi wanga kuma liquid soap sabulun wanke hannu da shi na yi babban jalakan ga
babban katon ya yi ke yana zuwa sai ne ko kina rabawa mutane ne
to ina sayarwa guda kuma wani makona so kamar wanda aka yi bani haka shi yi sha a zo a zuwa doki a wuce za a aikin da nake yin kina
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so A madadin Umaru Garba Duwala da Safiyatu Musa Accra da wakilan ƙuryar Amurka Idris Abdalla Bako da Maimunatu Sadu da producer Julie Lazarus Grisham ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To madalla gaida Sule. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa shin taya kuke ganin za a magance matsalar rashin tsaro akan yakokin Najeriya da jamhuriyar Niger kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850 muna sauraron ku waye akan layi
kuna tare da Rabi Saura
to Rabi Saura muna jin muna jin ka Rabi
to alhamdulillah wannan hadin kai na sojojin Najeriya da na Niger gaskiya ba karamin ci gaba zai kawo ba a harkar tsaro kuma zai tabbatar da cewa an yi frustrating din su wa'annan bandit da sauran wanda suke kawo matsaloli na tsaro a tsakanin kasashen wannan ba karamin ci gaba bane kuma insha Allah in dai har shi cani da shi ainihin Musa sun hada kai kwarai da gaske insha Allah za a samu ci gaba kwarai a harkar tsaro.
To mun gode Rabiu yanzu za mu je jihar Oyo waye daga jihar Oyo
sunana Manu da Dan TDP ne an kan shari ake ne a jihar Kogi.
To muna jinka menene
abinda abayani na shine ya kamata ɗan ƙasa mu ɗan Najeriya mu taimaka ga jami'an tsaro bisa ga kokarin da Allah suna yi ba kan iyaka kawai duk ƙasa da fadai ya dace ya tsura da lambobi akwai lambobi da suka tuno da BBC Hausa mun ɗauke wannan lambobi to wannan lambobi ya kamata mun san wanda shi bisa ka'ida abinda mun ka gani na ake makamin da jami'an tsaro mu taimaka mu domin ƙasa tana cikin hali su kuma jami'an tsaro ba yawa gare su ba amma mu ɗan ƙasa mun ka taimaka musu sai a samu ci gaba don haka ina kira ga mutane gaba ɗayan ƙasa su taimaka ma jami'an tsaro Allah
to mun gode daga yanzu kuma za mu leka jihar Kaduna waye akan layi
sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna
to Ibrahim Alaramma muna jinka
to gaskiya haɗin kan nan ba karamin nasara za a samu ba matuƙa ganin cewa muna da iyaka tsakaninmu da Niger muddin aka ce ba a samu diplomasiya an daidaita an sulhunta to gaskiya duk yakin da ake da ƴan ta'adda ba yanda za a yi a ci nasara to fatanmu dai Najeriya ta fahimci Niger musamman ma yanda muke da alaka tintini tunda Niger da Najeriya duk abu ɗaya ne a fuskanci ƙasa a kalli matsalan da muke fama da shi su taimaka mana mu ma mu taimaka musu domin a samu mafita ga baki ɗaya
to mun gode Ibrahim Alaramma daga jihar Kaduna yanzu za mu je jihar Gombe waye akan layi
Assalamu alaikum ga jama'ar da ke kai kai kan tare da wannan magaji wanda daga gwamnati a local government mode
to muna jinka shin ta yaya kake ganin za a magance matsalar rashin tsaro tsakanin da ke faruwa tsakanin yakokin Najeriya da Niger
ni to tsakanin Najeriya da Niger suna da tsaro da za a yi dai matsalar da Najeriya ne tsaron suna kokari kuma Najeriya da Niger duk dai ɗaya ne san uwa da uba ɗaya ne mutane dai kare na mu ne Allah ya sa ku lafiya na gode
to mun gode yanzu za mu je jihar Kebbi waye ai daga jihar Kebbi
to assalamu alaikum sunana dan Asaba mai fata daga Yauri daga nan jihar Kebbi
assalamu alaikum salam dan Asaba mai fata muna jinka
to dama masu kare magana na cewa sarki hawa ya ci sarkin karfi jami'an tsaron Najeriya da na Niger idan suka hada suka haɗin gwiwa ina tabbata maka za a murkushe duk wani mara kishin ƙasa mai kisa mai zubar da jini babu ni babu la muna fata Allah Ubangiji ya kawo mana karshen wannan al'amari da duk masu taimaka ma waɗannan miyagun mutane Allah ya tona musu asiri Allah ka kawo karshen waɗannan ta'addanci da muke fama
to amin dan Asaba mai fata daga jihar Kebbi waye a layi daga jihar Katsina
Assalamu alaikum Muhammad Bahati wa balla barka dare
yawa barka ka dai
bara shiru ina jiran kare da Katsina kurfi local jama'a
to da wa muke magana
bara shiru ina jiran kare da Katsina kurfi local jama'a
to shiru muna jinka
sai mun dimo dai wannan abu inda a ce hukumomi za su hada gwiwa abu ne mai kyau sai dai irin wannan tsare-tsaren an dade ana kawo shi ba mu da wani ci gaba a kai
amma ba ka ganin wannan shine karan farko tun bayan da aka samu jin mulki a jamhuriyar Niger shi wannan babban hafsan ya kai ziyara a kasar domin su tattauna yadda za a shawo kan matsalar tsaro tsakanin kasashen
gaskiya shine karan farko mun yi masa fatan alkhairi inda a ce za su mai da niyya da gaske zai yi kyau haka amma dai an dade ana cewa za a dauki mataki wurin irin haka wurin masu safarar makamai haka suna shigowa da su kasashe ko yan ta'adda su jittara kamar ita Niger dai tana kokari domin Allah kwanaki wasu yan ta'adda ma daga Najeriya suna zuwa can ana kama masu muna ji amma kuma Najeriya ya marsa yadda aka yi ba su cikin kafa amma an gaza a kama su to muna fatan dai wannan kudiri da suka dauko Ubangiji Allah ya taimaka musu
to mun gode Ashuru yanzu za mu je jihar Kaduna waye akan layi
Kwantagoro ne Muhammad Abdul Aziz Abende in ni ya mai jero makeri Kwantagoro jihar Niger
to muna jinka daga Kwantagoro
to muna wata alheri dai won na kuduri da sun kai Allah ya sa ya da gaske ne saboda an dade ana yau gobe abu ya zama abin da ya zama rashin tsaro Allah ya kansa ne a bata shi yace in ka ga rigima ta kai awa 40 da takwas ba a kwantar da Erdogan ta gara ma to dan haka dai muna masa watan alheri Allah sa ya zama da gaske saboda rashin tsaro ya yi wa arewacin Najeriya tsakanin Allah hayo ya balle
amma ba ka ganin gwamnatin Najeriya ta irin matakan da suke dauka
to gwamnatin Najeriya da babulle ai yau da an dade ana wanga abu ta kiru ta kawo ido ta sa kuma ya inda gwamnati ta kwantar da gidan goma wallahi bai kai ko ina amma sai ka ido ta sa dan haka dai muna kuka ga Allah Allah ka mu dauki
to amin amin muna godiya yanzu za mu je jihar Bauchi waye akan layi
ina magana da Alhaji Haruna TV a tarbar hukumar Gama a jihar Bauchi
to Alhaji Haruna muna jin ka
to yi da wannan ayi rashin tsaro da aka mu tana da yin ayi rashin hadin wannan damar da aka kuma da ita aka rasa dama amma da an samu ga hadin gura tsakanin mu da su ai da duk wani abin da an ba sai kai ga haka ba ina fata da wannan kuduri da suka dauka da ma kuduri ne ba na san sai a budget da zama har zuci ya suka dauka kuma Allah kawo daidaito tsakanin Allah magance mana wannan matsala
to amin Alhaji Haruna muna godiya yanzu zamu je jamhuriyar Niger waye akan layi
assalamu alaikum muri alinka malamal alina shugaba ku da bude arewa a dukkan duniya da cikin jamhuriyar Niger
to muna jin ka
an nura a yayin da har ta tsaro tsana sai tsaro ta kanjin Nigeria ya kamata a ko inda kake da samun kanta a duk inda ka masa ilmi a kuskure mai tsanani idan an ga mutum an kama shi ya da kansa sai zai kike ta ya kamata a nemi hukunci mai tsari kuma dai mun da kuma mutum da wallahi in ba da ana da garkanta a daga hadarin cikin gaskari kuma Nigeria da Niger Allah shi kawo sa'a da ƴanta a duk kullun dan wuta Allah shi ne kuma ya gode muri a daga kuma ma da alheri gudun
cikin wurin to muna godiya har yanzu dai muna jamhuriyar Niger din waye akan layi
mallan yayi ake daga dogon dutse a cikin jamhuriyar Niger
to mallan yayi muna jin ka
bisa ina ba da na wa'ayi bisa ga wannan hadin kai da sojojin Niger da na Najeriya sun kai in suna yin haka nan kullum suna samun galaba bisa kan cikin ta'adda saboda ko da yaushe yar da Najeriya kamar sun zo uwa dai uba dai
to Malam Yahaya muna godiya da haka muka kawo karshen wannan kira naku muna godiya da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma ga wannan sakon
masu sauraro albishirinku shin kuna neman labarai da dumi-dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka alamar karawa 1 wato +1 sai ku saka 202-445-6389 zan sake maimaita lambar alamar karawa 1-202-445-6389 kada ku bari a bar ku a baya Sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannu
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
to mama a takaice da karin Isra'ila ne suka kai wani tsunami da harhara ta sama a ranar Laraba nan a yankin Yahudawa yan kamauri zaune a gabar kogin Jordan da ya kashe akalla mutane 9 sojojin Isra'ila sun rawaito gudanar da ayyukan da'ila ta'addanci a Jenin, Tulkarm da yankin sansanin 'yan gudun hijira na Alfara'a inda suka kashe adadin mayaka 9. A mako mai zuwa ake sa ran Papa Francis zai fara wani rangadi mai tsawo a kasashen waje inda zai ziyarci kasashe 4 a sassan Asiya da kasashen da ke kusa da ruwa cikin kwanaki 11. Babban jagoran mai shekaru 87 a duniya an tsara zai ziyarci kasashen Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste da Singapore a tafiyar mai fallakin tattalin arziki da addinai daban-daban. Papa Roman dai ya fuskanci kalubalen da suka shafi lafiyarsa a 'yan kwanakin nan, inda wannan tafiye-tafiyen zai kasance na farko zuwa kasashen waje shekarar 2024.
To masoro, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto labarai da producer mu Julie Lagos Crusher da ma injiniyar mu ta yanzu Kela, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Murya Amurka ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.